أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau Juma'a 7 da watan Rajab shekara ta 1445 Hijriya wanda ya dace da 19 da watan 1 shekara ta 2024 Miladiya. Zan ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 145. Muna cikin kitabul Idaini. Zan mu tashi babu na 11. باب فضل الامل في ايام التشريق نني انا زو مالن الامام البخاري رحمه الله تعالى yake cewa wa qalibuna babu fadlul amal baban dake bayanin farala aiki fi ayami at-tashriq a cikin kwanakai na at-tashriq kwanakai na tashriq bayan abun nan na layya wa qalibuna abbas abdullah dan abbas yake cewa wazkurullaha fi ayami ma'lumat ana nihin ayyamul ashar Allah yana nihin ayyamul ashar nan ayyamul ma'lumat kwanakai guda 10 wal ayyamul ma'dudat ayyamut tashriq ayyamul ma'dudat kuma sune ayyamut tashriq wa kana ibn umar abdullah dan umar ya kasance da abu huraira ya khurujani ila suqi suna huta zuwa kasuwa fi ayyamil ashar cikin kwanakai guda 10 nan yukabbirani suna kabbara wa yukabbiru an-nas bi takbirihima mutane suna kabbara da irin kabbara su wa kabbara Muhammad ibn Ali khalfa nafila Muhammad ibn Ali yayi kabbara bayan sallan nafila kenan ba ma sallar farilla ba ake yi bayan kabar bari na bayan sallar layya da ake shi har bayan nafila yayi wannan sune asar wanda al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya bude da su zan mu je gare su hadisi na 969 الإمام البخاري كتب حدثنا محمد بن أرأر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البدين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نجا النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشوى ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه يتي كوان كي أتكن كوا أيوكا تكن كوان كي قدا قوما بسهي بغمي دا أيكي تكن وأنن قالوا سيسك تشوى للجهاد هم جهادي قال سيتشوى للجهاد هم جهادي illa rajulun kharaja yukhadiru bi nafsihi sai mutunan da ya huta yana mukhadara yana sai da ran shi wa malihi da dukiye shi mukhadara da ake cewa hatsari da Hausa larabci ne yukhadiru yana yin hatsari bi nafsihi da ran shi falam yarji bi shay'in bai komo da komai ba wannan haka yazo inji cikin dukkan nusakh na sahih al-bukhari ayyamul ma'lumat wa tilawa ma'dudat ayyamul ma'dudat nan yake cewa al-imam ibn al-mulakin akhrajahu shafi'i ya huddo shi daga muhammad ibn ibrahim yace akhbarani ubaydullah annafi an ibn umar annahu kana yagudu ila al-musalla ya kasance yana sammako zuwa ga gurin salla na idi yawmul fitr na ran az salla karma idza tala'at ash-shamsi idan rana ta fito fa yukabbir sai yayi kabbara hatta ya'til musalla sai yaje gurin salla rana idi sannan sai yayi kabbara sai in liman ya zama na rada sai bar wannan kabarbarin a cikin musannab na ibnu abi shayba ce wa yarfa'u sautahu wa tayabulul imam yana daga sautin shi har sai ya kai liman yana ji da wannan karin a cikin musannab bai haƙi yake cewa abdullahi ibn umar ya rawaito shi daga nafi'u daga ibnu umar marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa rafa'a sauta bit tahlil ya daga sautin shi daga tahilala da kabbara har sai da yaje gurin musalla gurin da ake sallar idi an rawaito wannan daga Aliyu da wasun shi daga cikin sahabbai sannan sai Bukhari ya ambata mana cewa Muhammad ibn Ali yana salla bayan nafila Muhammad wannan shine Abu Ja'far bai haƙi yake cewa Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ya kasance yana kabbara Amina ayyamut tashriq hamma bayan sallan nafilu Ibn Tina yace wala mutabi'u alaihi ahad amma ba wanda ya mushi mutaba'a kan wannan kabarbarin da yake a wannan cikin nafila cikin farilla aka sani wannan Bukhari ya ka mana abin da yake ya tabbata da gare shi ne al-imam an-nahas yake cewa la a'lamu fihi ikhtilafan ban san sabani ko daya ba an hikaito daga al-imam al-karhi daga abi hanifa ita ce magana hasan da qatada an rawato daga Aliyu da Ibn Umar cewa al-ayyamul ma'lumat ita ce kwana guda uku ranar layya da kwana biyu da suka biyo bayan ta sune ayyamut tashri al-ma'dudat kuma sune ayyamut tashri yace haza qaulu sahibai wannan ita ce magana daliban shi kuma ita ce magana Malik summiyat ma'dudat liqillatihin an sa musu kwanukai kididdigaggu dan saboda karancin su ba yawa gare su ba ma'lumat kuma li hirsin nasu ala ilmi hali ajl fi ilal manasik fil hajj an sa musu kwanukai sanannu dan saboda mutane suna kwadayin su san su a ayyana musu su dan saboda sun kumshi ayyukan haji dan saboda kuma an san ta da cewa a cikin ta ake yin yanka sai musikinai su ta neman zawwata dan su san da ita dan su samu abin da za a ba su a ciki al-imam at-tahawi rahimahullahu ta'ala yake cewa walahi azhabu lil aya akan wannan fasara nike tahiya akan wannan aya wa hiya ayyamun nahar sune kwanukan layya wa ammatul ulama fil ma'dudat yace galibin malamai sun tafi akan cewa al ayyamul ma'dudat da fadar abdullahi dan abbas yace an samu ta suna ma'dudat dan saboda an kara akan cikin ta hasaran la yabki inna muhajiran bi makka ba da kaza unski foka salas salasin kawani muhajiri ya tsaya bayan makka bayan ya gama aikin hajjin shi sama da kwana uku shi yasa aka samu su ma'dudat dan an kiddige su wakila wasu suka ce ma'anar su musanatun masu katangewa ne an yi umarni da su yi kabara a cikin su bayan kowace sallah da kuma lokacin gifa tsakonkwani Abu Ubaid yake cewa an samu su kwanukan ayyamut tashriq dan saboda tashriqu salatul eid ke tawwa ta sallar eid li'anna waqtaha hina shuruq dan lokacin ta lokacin da rana ta fito ne zuwa gaba shi yasa a cikin hadisi yake cewa man zabaha qabla at-tashriq a'ada duk wanda ya yanka kafin bullawar rana to ya saki sai aka sama kwanukan duka cewa da ayyamut tashriq wakila wasu suka ce li'anna luhumul adahi tushraqu lishamsi fiha dan saboda nama layya ana shanya su a cikin rana lokacin da aka yi layya yasa ake ce mata atushra ayyamut tashriq kamar yadda malamai a Hausa a malaman zauri ce ake kwanukan soye wakila wasu suka ce tafarrada wakila wasu suka ce kuma ashraqa sabirun kaymanu gir haka suke fada a jahiliya Malik yayi inkarin a ce ayyamut tashriq a ce ayyamut tashriq yake cewa fi ayyamin ma'dudat wa ma'lumat ayyuka cikin wannan abinda aka sunnanta shine kabbara kuma yahi sallan nafila kamar da al-imam al-muhallab yace wanda a musulunci mun san cewa komai da lokacin shi komai da lokacin da ake yin shi kuma da gurin da aka ayyana shi ko ai zamana wannan a wajen kwanukan wannan na ayyamut tashriq kabarbarin wannan sun hika shagalta da nafila yace li annahu law kana hadha al-kalam khadun an salati fi siyam fi hadhihi al-ayyam yu'aridu ayyam aklin wa shurbin dan saboda an hana mutum ma ya azumi a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwanukai ne na ci da sha wa qalan huwa an yi hani gami da azumi cikin wannan kwanukan kuma yana nuni akan cewa kawai an kebance su ne saboda ci da sha da kuma jin dadi babu abin da ya saura in aka yi nihin cewa aiki anan to aiki kawai wannan kabarbarin zai kasance ake ne shine Bukhari abin da yake nihi wa huwa allazi zakarahu ta'wil shine fassara cewa afdalu minha fi hadhihi al-ayyam anna al-murad bi hadha ad-damir ayyamut tashriq abinda ake nihi da damirin cikin hadisin nan ayyamut tashriq wal murad ayyamul ashr abinda ake nihi da ayyamul ashr in kamar yadda ya zo kyarare cikin sunan Tirmidhi ta hadisin Abdullah dan Abbas ma min ayyamin al-amal salih fihinna habbu ila Allah min hadhihi al-ayyam qalu ya rasulullah walal jihad fi sabilillah yace walal jihad Abu Dawud da rawato shi da Ibn Majah a cikin ruwaya su yake cewa al-ashr awradahu fi siyam ya kawo su kitabu siyam fa ala hadha la munasabati fil hadisi lit tarjuma idan mutun ya dauki wannan ayyamul ashr in al-ashr na ramadan ake nihi sai ya zamana babu munasaba tsakanin hadisin da babu wal mubawwab alayhi da abinda aka yi babu to amma bukhari ya ka hadisin saboda ya san da magana biyu cewa ma min ayyamin al-amal fihin afdal min hadhihi al-ayyam ayyuka kwanukan wannan ba a ayyana su ba wasu sun tahi cewa kwanukan 10 na ramadan na karshe wasu kuma sun tahi cewa kwanukai 10 na zilhijja shi yasa ya kawo shi nan daga magana Ibn Abbas na'am yace yawmul idi ma'lumun kama zakara Ibn Abbas ranar idi ma'lum ne kamar yadda Abdullah dan Abbas ya ambata Abu Ja'far al-Hanafi yake cewa kana mashayikhuna malaman mu sun kasance raunar takbira fil aswaqi fi ayyamil ashri suna ganin cewa ya dace a rika yin kabarbari a cikin kasuwanni ma a cikin wannan kwanukai guda 10 yace amma malaman fiqhu bisa ganin wannan kamar yadda Ibn Battal ya tahi yace kabara ana yin su ne lokacin gifa tsakkuwa yace din saboda mutane taba'u li ahli mina suna biyayya ne ga mutanen mina a wajen ibada a wannan wuni wal muhtaru inda nace abin da yake abin zabi a wajen mu annahu yakbiru min subhi mina wa yaktumu bi asr ayyam at-tashriq ya fara kabara shi tun asuba ta ranan mina ya riheta a karshen ayyam at-tashriq kwanakai guda biyu da suka biyo bayan layya yace khalafa kullu salatin maf'ula min hazihi al-ayyam qada'an wa ada'an farada aynin aw kifaya aw sunna bayan kowace sallah da za a aikata cikin wannan kwanukan sallah ce ta ramuwa ko ta badawa ko ta farilla ta aini ko ta farilla kifaya ko kuma sallah ta sunna yace an so kabarbarin nan a lokacin da mutum zai yanka dabba shi a cikin gurin layya a cikin aikin da Abdullahi dan Umar yayin da Abi Huraira khurujul ulama ila suq malamai ya kamata su fita zuwa kasuwa cikin wannan lokutan yuslihu zikr fiha ya dace kuma su yi zikiri a wannan lokacin amma takbiru Abi Ja'far khalfan nafila fa huwa qaulu Shafi'i Abu Ja'far da aka ce yana yin kabara bayan nafila wannan magana al-Imam Shafi'i ce cewa han nafila ana yi al-Imam al-Baihaqi yake cewa kaga komai da lokacin shi cikin musulunci da tsarin shi a wannan kwanukan kabarbari a huta titi ana tillawa ba laifi bane haka shari'a ta zo haka sunna ta zo da su amma kuma in ba cikin su bane ha in ba cikin su bane kuma ba za a yi dauke shi ba cewa ai ta kabarbari a titi ana tillawa Baihaqi yake cewa an rawaito daga Annabi alayhi salatu wasallam cewa ayyamut tashriq ayyamu akalin wa shirbin wa zikrillah kwanukai ne na ci da sha da zikirin Allah hakanan wasu daga cikin fuqaha'u sun tayi cewa wasu gani in ayi wannan kabarbarin sai bayan farilla kamar da Ibn Battal ya faɗa shi yasa Ibn Tin yake cewa ba wanda ya mushi mutaba'a saboda salloli guda biyar an kebance su ne dan saboda girmama su kuma an ambaci wajibi ne sai ya kasance zikirin wajibi zikiri ne na wajibi sai ya kasance an kebance shi da sallah ta wajibi shine mashahuriyan magana ta al-Imam Malik cewa an kebance ne ga sallar farilla banda abin nan الامام الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى yake cewa at-takbiru fil maktuba fil jama'a mazhab ibn mas'ud kabbara a cikin wannan kwanukan cikin sallar jami'i kuma da jama'a a riƙa yi mazhabin na Abdullah dan Mas'ud Abdullah dan Umar ya kasance idan yayi sallah shi dai bai yin kabarbarin ma haka Abu Hanifa ya faɗa da Sauri da mashhuriyan magana daga Ahmar cewa liman da jama'a zasu daliban shi da Malik da Shafi'i da Auza'i suka ce cewa yukabbiru al-munfarid koda mai sallah shi ɗaya ne a wannan kwanukan zai yi kabbara ba yayi jami'i ba yace amma sahihiyar magana daga mazhabin Abu Hanifa cewa kabbara wajibi ce a cikin fatawa ta Qadi Khan da at-Tajrid yace sunna ce ba wajibi bace cikin malaman abin nan kenan Hanafiya kansu Abu Muhammad ibn Hazm a cikin al-Muhalla bil Asar rahimahullahu ta'ala yake cewa at-takbiru dubur kullu salatin wa fil adha wa ayyamut tashriqi wa yawm arafa hasanun kulluhu kabbara bayan kowace sallah da cikin layya da kwanukan ayyamut tashriq da rana arfa abu ne mai kyau yace nan saboda kabarbari a wannan sune ayyuka na alkhairi anan kuma babu wani asar da yazo da yake bance mana su da wasu kwanukai wanda aka ambata banda wasun su an rawaito daga Zuhri daga Abi Wa'il daga Abi Yusuf an so kabarbarin nan tun sahiya arfa har zuwa karshen ayyamut tashriq kenan tun 9 da wata a maganar wannan malama Ibn Mas'ud ya kasance yana kabbara cikin sallar Asuba ta ranar Arfa har zuwa ranar abin nan La'asar ta ranar Layya Abdullahi dan Umar yace yawmun nahari kenan dan mutun ya ji a Malikiya ana cewa bayan daga Asuba ta da mai risala ya faɗa daga Asuba ta ranar Layya har zuwa Az-Zahar wannan ta kwana na hudu kai ga cewa abin a kebance ne yake wannan malamai kowa suna dalibai ne cin wancan su ce kaza wancan su ce kaza malikiya suka dauki wannan ba shi kadai bane dan ka ji wani ya saba ma saboda cikin hadisin nassi ba kebance ba kwanukan kawai ba a hudda su ba yawmun nahar ranar layya a wannan magana daga ibnu umar yake cewa min yawmin nahari ila salati subhi akhir ayyamut tashriq daga ranar layya har zuwa karshen sallar asuba na kwanukan nan na soyayya za a ci gaba da yin abin nan kabarbari kenan wajen ayyana su ba ranaku bane wanda suke an ce kawai ranar kaza ne wannan wanda sai al-Imam Malik kowa kamar yadda muka gani cikin su yana bayyana ijtihadin shi ne da binciken shi a cikin abin nan a cikin mas'alar nan gurin kamar yadda muka ga ɗan magana can gurin al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa kadai tare da al-Bukhari fi zikr hazal asr fi tarjamat al-amal fi ayyamut tashriq an yi ma Bukhari hutona hutu mu'arada a cikin wannan sayo wannan asar din cewa wa kana ibn Umar wa Abu Huraira yakhrujani ila suqi fi ayyamil ashar, suna huta zuwa ga kasuwa a cikin kwanakai guda 10, suna yin kabarbari. An yi mushi itiradi wa ajabar Kirmani, al-Imam al-Kirmani yayi bada amsa cewa min adatihi, kenan yanzu wanda suka mushi itiradi me suke nihi, cewa suna yin kabarbari, mutane suna yin kabar, ka suna yin kabara a cikin kwanakai guda 10 suka ce. Shi kuma nan yana magana cikin at-takbiru ayyamut tashriq, ayyuka cikin ayyamut tashriq. Sai ce Kirmani yace an yudifa ila tajama malahu biha adna mulabasa istidradan, al'ada ta Bukhari yana kawo abin da yake da alaka da tarjama ko mun kankancin alakak, ko mun kankancin alakak. Sai yace wa Ibn Hajar yace wallazi yazharu annahu arada tasawi, abin da yake bayyana Bukhari yana nihin ya daidaita ayyamut tashriq da ayyamul ashar, dan saboda abin da ya hada su duka ɗaya ne, su ne ayyuka na haji. Kwanukan ba sai suke abin bai kebanta ba da kwanukai 10 kadai, kuma bai kebanta ba da ayyamut tashriq kadai, kawai yana nihin ayyukan alkhairin ya gama su tun da dama. Manuhar da darajar da suka same ta gaba ɗaya ma saboda menene? Saboda aikin haji da ake a cikin su, kuma dukan su ake yi. Abin da yake nuni akan wannan yace athar na Abi Huraira da Ibn Umar qarara ya bayyana cewa ayyamul ashar, da athar din da yazo baya ambaci cewa ayyamut tashriq. Nan gurin da yake cewa mal amul fi hazihi al ayyam afdalu min hazihi, yace haka yazo a cikin mafi aksarin ruwayi inji al hafiz, amma yazo a ruwaya ta Karima rahimahullahu ta'ala daga Kushmihani, mal amul fi ayyamul ashar afdalu min al amul fi hazihi, yace wannan yana nihin cewa nafyu afdaliyatul amal fi ayyamil ashr ala al amal fi hadhihi al ayyam in fusira bi annaha ayyamut tashriq, in an fassara shi akan cewa ayyamut tashriq ne. Akan wannan masu sharhin Bukhari galibin su suka tai akan haka. Wa hamalahu ala zalika tarjamatul Bukhari mazuuma mazkura, fa za'ama anna al Bukhari fassara al ayyamul mubhama fi hadha al hadith bi annaha ayyamut tashriq, sai suka dauka cewa ayyam kin da aka fada anan Bukhari ya dauka cewa ayyamut tashriq ne yake nihi da ba a bambance, dan sun zo alihi. Sai ya bayyana aikin kuma a cikin nan mal amal, aikin sai Bukhari ya fassara shi cewa shine kabarbari, dan ya kawo su cikin asar din da suna da alaka da kabbara. Ibn Abi Jamra yake cewa hadisin yana nuni akan cewa aiki cikin ayyamut tashriq yahi gami da sauran wasu kwanukai, kamar yadda ya kawo dogon bayanin shi. Yace waka ya zo a cikin ruwa ya Qasim bin Abi Ayyub da lafazin, yace ma min amalin azka inda Allah wala a'zamu ajran min khairin ya'maluhu fi ashrul adha, babu wani aiki wanda yahi tsarki kuma yahi girman lada wajen Allah yahi alkhairi kamar aikin da mutun zai a cikin kwanukai 10 na layya. Ka ganin kyarara yace fi ashrul adha, cikin 10 na layya. Haka yazo cikin hadisin Jabir a cikin sahihi Abi Awana da Ibn Hibban, ma min ayyamin afdalu inda Allah min ayyami ashr zilhijja, kaga kyarara ya bayyana cewa ayyamu ashr zilhijja. Sai yace ya bayyana anan gurin cewa ayyam din da ake nihi anan sune na zilhijja, sai dai mushkili ne akan tarjuma ayya al-Imam al-Bukhari da ya kawo shi akan kashin ayyamut tashriq. Yace amsar da za a bada anan gurin anna shefa yashrifu bi mujawaratihi li shay'i sharif, dukkan wani abu mai daraja yana samun daraja ne idan yayi makwabtaka da wani abu wanda yake mai daraja. Wa ayyamut tashriq, saboda an ce abinda in mun lura da kyau abinda ake nihi, da aka ce kwanukai guda 10 na layya, ainan gurin cewa aka kwanukai guda 10 babu wani aiki da yake su, to kuma ayyamut tashriq ba cikin su suke ba, bayan su suke. Me yasa Bukhari ya sayo a ciki ba su ciki? Ita ce magana da ake ta yi. Amsa yace da malamai suka bada shine cewa ayyamut tashriq, dan saboda sun yi makwabtaka da ayyamul ashar, sai ya zama su ma sun samu wannan daraja, sun samu wannan faralak. Ta biyu yace anna ashrul zilhijja inna ma sharafa liqu amal alhajj fi, yace kwanukan guda 10 su ma darajar da suka samu dan saboda ana aikin haji ne cikin su, kuma sauran ayyukan suma ayyamut tashriq akwai dan guntu daga cikin ayyukan haji, kamar giwa tsakuwa da dawafi da ma wani wannan wanda cika su ake su zamana sun su an samu cikon haji. Yace fasara ma ahafi asrul fadli, sai zamana ayyamut tashriq sun gamu da ayyamul ashar cikin dan guntun farallar da ta yi saura, kasancewar ana samun wani ayyuka na haji suma a cikin su. tunda farallar dai ayyamul ashar da suka same ta dalilin wannan aikin hajin ne dake ciki to su ma duk da basu ciki ayyamut tashrik kwanan bi na bayan layya amma sun samu wannan tunda akwai ayyukan guntun sauran ayyuka da ake na layya a cikin su shine yasa ma yace baka gani ake yin kabarbarin a cikin su to anan in mutun ya fahimci wannan zai gane me yasa Bukhari ya sai wannan athar din a cikin wannan abun gakin a cikin wannan hadisi baba salisu ha amsa ta uku annabi adu ayyamut tashrik huwa ba'du ayyamul ashr huwa yawmul eid yace wani bangare na ayyamut tashrik din wani bangare ne na kwanakai guda 10 ita ce ranar idi ai ranar idi sun yi tarayya da ita kwana rana ce ta 10 ko to ita tana daga ciki kenan ka gani har an fara ma ayyamut tashrik din ta fara kuma ayyamul ashr din bisu huta ba kenan shi sai zaman didde ne kama annahu khatimatu ayyamul ashr fa huwa muftati ayyamut tashrik sai zamana ita ce cikon kwanakai na 10 na zilhijja kuma ita ce mabudi na ayyamut tashrik daga nan gurin sai zamana farala sun yi musharaka sun zama daidai babu zancen cewa ai basu daga ciki idan ma tun ya fahimci wannan yace kuma cikin wannan hadisin akwai bayanin girman jihadi da kuma cewa darajar bambanci duk da darajar jihadi ba ɗaya bace wata tahi wata kuma mafi girma mafi daraja shine mutun ya bada kanshi dan Allah a cikin shi akwai fifita wasu zamaninnuka akan wasu kamar yadda aka fifita wasu gurare akan wasu mun ga ayyamut tashrik ga su ayyamul ashar Allah ya zabe su ya ba su daraja da kuma daraja ayyamut tashrik akan sauran kwanakai na shekara fa'idar wannan inda zata bayyana mutunan dai alwashin cewa zai yi aiki zai yi azumi a cikin kwanakan da suka yi kowane kwanakai daraja to anan gurin falau afrada yawma ta'ayyana yawma arfa in rana daya ayyana yace a shekara na dau alwashin ina samu kaza rana mafi daraja zan yi azumce ta sai a ce mishi in ya ayyana rana in bi a ayyana cewa rana daya sai a ce mishi to rana arfa zai dauka dan saboda ala sahihi ita ce cikin kwanan asharu ashurkin ita ce mafi ficiyar daraja cikin kuma 10 yace idan ko yace yana nihin ayyamul usbu cikin kwanakai na sati sai nayi azumin ranar da tafi kowace daraja cikin kwanakan sati sai a ce mishi ranar juma'a yace dan saboda hadawa tsakanin wannan hadisin da hadisin marfu'i da annabi yake cewa khairu yawmin tala'at fihi shamsu yawmul juma'a hiyayyan wunin da rana ta huto ita ce ranar juma'a nan an tabbata sifanta ta da ita ce mafificiyar rana can kuma arfa ita ma an fifita sifanta ta cewa ita ce mafificiyar rana to yace idan mutun ya bambance ne zai gane babu cin karo ita wannan cikin ayyamul usbu ita kuma wacce cikin ayyamus sana kenan babu cin karo da juna tsakanin su shi yasa Nawawi a cikin sharhin shi yayi nuni ga haka da dogon bayane masu kima masu daraja cikin Fathul Bari wanda yake da shi koma yana samu karin bayane wanda mu ba duka muke kawo su ba sai babe na bunnan babe na 12 ko babe na 12 al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa babu takbir ayyamu mina baban dake bayanin kabarbari a cikin ranakun mina wa iza gada ila arfa da kuma lokacin da mutun yayi sammako zuwa arfa he buda da athar maganganu na sahabbai wa kana umar ya kasance dan khaddab radiyallahu anhu yakabbiru fi qubbati yana yin kabbara cikin hemashi dakin shi da albukashi bi mina wadda yi ta amina fa isma'uhu ahlul masjidi wanda ke cikin masallaci sai su ji shi fa yakabbiruna sai su yi kabbara wa yakabbiru ahlul aswaq yan kasuwa ma duk su dauki kabbara hatta tara tajmina takbiran har sai mina ta rika girgiza da kabbara wa kana ibnu umar ya kasance yukabbiru bi mina tilkal ayyam yana kabbara amina cikin wannan kwanakai wa khalfa salawat da bayan salloli wa ala firashi habbasa shunhuda shi wa fi fustatihi a cikin runhashi wa majlisihi da majlisin shi wa mamshahu da tahiyyar shi ma kabarbari yake tai tilkal ayyam jami'an cikin wannan kwanakan gaba ɗaya rihe shi yake da kabarbari wa kanat maimuna tukabbiru yawm an-nahar maimuna ta kasance matar annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin tana yin kabarbari a cikin ranar nahar ranar layya wa kunnan nisa mata sun kasance yukabbirna suna kabbara khalfa abana ibn usman bayan abana ibn usman da umar ibn abdul aziz layali ay layali tashrik kwanakan ayyamut tashrik ma ar-rijal fil masjid tare da maza a cikin masallaci wannan asar sune wanda al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya bude da su الامام الخطابي الله مشي رحمه يجي تشوى حكمة التكبير في هذه الأيام أن الجاهلية كانوا يذبحون لدواجيتهم فيها فشرع التكبير فيها إشارة إلى تخصيص الذبح له على اسمه عز وجل جاهلية سن كسانتي تشاندا إن جي خطابي إن زسي wannan kwanukan in sun zo suna yin yanka amma gumakansu suke ma suna yin layya amma gumakansu suke yi suna ma gumakansu yanka to mu kuma musulmai dan mu nuna cewa yanka Allah muka ma sai aka rihe kwanukan da kabarbari sai aka rihe kwanukan da kabarbari dan saboda mu saba tare da su kasi tunanin cewa abin da suke shine ake yi kamar yadda aikin haji sun kasance suna sumbanta duwatsu suna yin kaza amma wannan sahabin ibnu umar ne yake cewa inni a'lamu annaka hajaru laula ra'aytu rasulullahi sayuqabbiluka ma qabbaltuka na san cewa kai dutse ne dan ba na ga annabi sallallahu alaihi wasallam sumbanta ka ba zan sumbance ka ba raddi yake ma mushrikai kasu ce yana bauta ma dutse kamar yadda su ma suke yi daga an samu wani abu naka da yayi kama da na masu bautar gumiki sai kai wannan kokarin gaugawa na bayyana shi kai ga dalilin da yasa kake yi Allah ya umarce ka yace wannan asar din gaba ɗaya da Bukhari ya kawo sun tattaro mana akan bayanin cewa akwai kabarbari cikin wannan kwanukan bayan sallah da ma wani wannan cikin lokuta na wannan kwanukai kuma cikin shi akwai sabani tsakanin malamai cikin su akwai wanda yace za a takaita su ne a bayan salloli na farilla wani yace bayan farilla banda nafila wani wanda yace maza ne kadai banda mata wasu ce jama'a kadai banda mutun daya wabil mu'addatu sun ce sallah ta lokaci banda ta ramuwa wasu sun ce dan bulaguro nan zaman gida zai banda dan bulaguro wasu sun ce dan birni zai banda ɗan ƙauye yace amma zahirin ihtizabun Bukhari yana nunin ya tattaro dukkan wannan gabaki daya ibada ba zuwa irin wannan a ce banda ɗan ƙauye banda ɗan ƙauye babu dalilin bambancewa ko kuma banda dan bulaguro sai ɗan zaman gida ba dalilin bambancewa shi yasa Bukhari ya kawo su kuma yace asar din da ya kawo suna taimaka akan wannan fahimtar malamai sun yi sabani cikin farkon shi da kuma karshen shi aka ce wasu sun ce daga asuba ta ranar arfa kamar yadda mun hada wasu sun ce tun daga azhar kinta wasu sun ce gashi nan dai manganu na malamai da dama kuma kowanne sun kawo kowanne da hujojin su hadisi na 970 al-imam yake cewa haddathana abu nu'aym qala haddathana malik ibn anas qala haddathana muhammad ibn abi bakr as-saqafi قال سألت أنس ونحن غاديان من إلى عرفات نا تنبأ أنس مومنا سمكو دغا منا زوا عرفة أن التلبية غمي دا تلبية تلبيك اللهم لبيك دا أكي كيف كنتم تصنعون ما أر النبي صلى الله عليه وسلم نتي مشي يا كوكي ين تلبية تارد عن النبي صلى الله عليه وسلم سبب دشي تابي إيني كي تنبأ صحابي يا سكي قال سيت كانوا يلبي الملبي لا ينكر علي مي تلبية ينا أي باب مي مش مسو ويكبر المكبر مي كبر انا اي فلا ينكر عليه باب مي مشي مسو كينن دو وند كاي شي وند يكي حجي دو وند يي داي ني لبيك اللهم دا يوان كبربري دو وند يي با وند زي مشي مسو حديثنا 971 الامام كيتشي حدثنا محمد حدثنا عمر بن حبس قال حدثنا ابي انا عاصم انا حبسه انا ام عطيه قالت كي تشا كنا عمر من كسانشي انا عمرتم mun gani cikin musdalawul hadis daga sahabiya hadu wannan wa yake umartar su annabi sallallahu alaihi wasallam kawai hukuncin shi marfu'i ne kanan nasu yi umaruna ko kunna nunha ko kuma min sunnati kaza duka wannan hukuncin shi marfu'i ne mun kasance an kharaje yawmul eid kenan ka ganin in mutum bai abun gaba wani wanda bai san musdalawu ba ya zo ce bai ai nan ba ta gaya mun ba wa yake umartar su ba yake umartar su mun dauka ba yace hatta yukhruj al-bikr min khidriha ahuddu ahuto rana eid yace hamma ahuddu buduruwa daga gidanta hatta nukhruj al-huya da hamma ahuddu mata masu haila fa yakunna khalfa an-nas yace kasance bayan mutane fa yukabbirna bi takbirihim sai su kabbara tare da kabbara su wa yad'una bi du'a'ihim su rika yin addu'a da addu'ar su wa yace yajuna barakata zalika al-yawm wa dhuhratuhu suna kaunar albarka wannan wuni da kuma tsarkin wannan wuni hikimar dan saboda abu ne mai mituwa sai daya a shekara in ya zo ka tari tana cikin jini ba an ce to kawai ta zamana gida abinda shekara yin shekara sai ta je ta samu wani alkhairin koda ta rasa na gaba babban gaba daya nan gurin al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa nan Bukhari ta hadisin Nabi haddathana Muhammad Muhammad din wannan tana yiwa ya kasance shine al-Imam az-Zuhuli malamin shi Allah ne mafi sani kenan nan al-Imam Ibn Hajar bai tabbatar ba da cewa wannan ne daga ciki yana daga cikin ku masu shi yake cewa al-muhammal al-muhmalat, taqayyidul muhmal, wanda kawo Bukhari zai ce haddathana fulan, bai ce ba ibnu fulan, bai nasaba shi ba, bai kawo kazakin shi ba, to wannan malamai suna da littattafai akan bincikowa wannan ne wane ne Bukhari yake ne, kama misalin nan a binciko a ga cewa Muhammad kin nan wane ne ne, kaga ibnu Hajar da bai tabbatar ba cewa kawai tana yiwa ibnu Zuhuli ne, tunda shi yayi yawan ambata a hakanan kawai ba tare da ya abun gakin shi ba. Yace al-Imam Ibn al-Mulaqin yake cewa zakar haza fil muwatta, an ambato wannan a cikin muwatta Malik da Umar, yake cewa kharaja Umar al-Gadmi yawmin nahari, Umar ya huta a wan shekari ta ranar layya, hinartafa an-naharu shay'an, lokacin da rana ta dago kadan, fa kabbara, sai ya kabbara, wa kabbara nasu ma'ahu, mutane suka kabbara tare da shi, summa kharaja saniya, sannan sai ya huta na biyu, ba'da tifa'in nahar, bayan rana ta dago kenan rana ta biyu, fa kabbara, ya kabbara, mutane suka kabbara tare da kabbara shi, sannan ya huto lokacin da rana ta karkace, yayi kabbara, mutane suka kabbara tare da shi, sai da ya je Ka'aba, fata'arrafta anna Umar kharaja yarmi, sai na san cewa Umar ya huta ne yayi giwa, haka yake cikin muwadda cikin kitabul munasib babu takbir ayyamut tashrik, yace wa haza minhu ala wajhi tazkiri linnas, wannan yayi ne dan ya tuna ma mutane akan abinda aka ambata cewa ayyamu akalin wa shirbin wa zikrillah, da ambatan Allah, sai ya ji tsoron mutane su gafala gami da zikirin Allah madaukin sarki, sai ya huto yake yi dan su tuna. Ibn Habib yake cewa ya kamata ga ƴan mina su yi kabbara tun harkon da rana ta huto, hakanan in rana ta dago, hakanan idan rana ta gushe, hakanan in marece ta yi, kamar yadda Ibn Umar ya aikata haka. Sannan Bukhari sai ka mana hadisan wannan guda biyu da muka gani rahimahullahu ta'ala. Wa ta'awwala fiha qawluhu, malamai sun fassara wa li takabbiru Allah ala ma hadakum cikin suratul Baqara, ma'anar takabiru anan gurin shine al-fadlu, yace li'annahu fadlu zaba'ih, dan saboda farala ta yanka, saboda farala ta yanka da Allah ya ba ku, jahiliya suna yin yankan su ga gumaggan su da dagutan su, sai ya zama na kabbara mu ayi ta dan saboda tunawa da Allah, cewa dan Allah muke kamar yadda aka yi, kamar yadda muka yi bayani can a cikin Fathul Bari. A cikin hadisin Ummu Aqiyya mun fahimci cewa mata suna hutawa zuwa ga sallah, kamar yadda Bukhari ya kulla tarjuma akan haka, yace Ummu Aqiyya ta fassara mana cewa har ma wanda suke masu haila suna hutawa, sai tace dan su halarci alkhairi da addu'ar musulmai gabaki ɗaya, kuma da kaunar sarkin wannan wuni, kuma ta kwadaitar akan addu'a cikin addu'a ta jami'i, wanda liman zai rika yin addu'a suna amin, saboda wanda yake amin daidai yake da wanda ya addu'a, yace li annal buruza ila Allah, dan huta zuwa ga Allah ba zai kasance ba sai da niyya da nuhata, sai mutun in yayi wannan ya zamana ya samu albarka dalilin wannan niyyar da suka yi, suka huta har suka je wancan guri, jama'a kuma in ta hadu ba za a rasa wani mai farala ba, addu'a shi idan aka yi musharaka aka taru sai a kyauta zaton cewa Allah zai karba. A cikin hadisin Ummu Aqiyya akwai hujja ga Malik da Shafi'i cikin hadisa cewa mace ya lazumce ta ita ma yin kabarbari bayan sallah cikin ayyamut tashrik. Abu Hanifa yana ganin cewa kabarbarin nan banda mata, amma daliban shi sun saba mishi suka ce har mata. Bukhari ya ambata daga Maimuna Ummul Mu'min ta kasance tana kabbara a ranar Mina, a ranar Nahar, ranar Layya, cewa kuma mata suna yi kabara a bayan Aban ibn Usman. Ni inda kaga Bukhari rahimahullahu ta'ala ya ambaci wani abu, wani ka ganin sai mamakin cewa meye ambatan, din da dai an san kabaran nan ana yi, in asalin baka san sabanin ba, baka san me yasa ya kawo abun ba. Dan Abu Hanifa ya tahi akan cewa kabarbarin wannan na ayyamut tashriq banda mata, wanda har daliban shi sun saba mishi. To a Bukhari sai yake so ya nuna maka cewa kabarbarin nan maza da mata ake yi, shi yasa ya kawo asarkin da yake nuni da haka. Yace sufa kabara kuma ta zo a cikin mudawwana, Malik yake cewa Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, salasan za a hudi. Shi yake cewa ma laisa fi zalika hadun, amma ho ba muna nufin iyakan cewa ba, in ya ga dama yayi uku, in ya ga dama yayi hudu, in ya ga dama yayi biyar. A cikin muftasar yake cewa Allahu akbar marratain zai la ilaha illa Allah wallahu akbar walillahi alhamd, idan ya takaita akan guda uku sun wadatar mishi, yace na farkon shi yayi dan ya gama tsakanin hailala da kabbara, kuma shine ya tabbata ma yi. Yace shine kabbara a cikin huduba, saboda haka yace idan kuma yayi ko wannan wasi ne abu ne wanda yake yalwace da kai sauki ma'ana a cikin lamar. Yake cewa aba ya kasance yana kabbara cikin ayyamut tashrik, kabbara shi Allahu akbar kabiran, Allahu akbar kabiran, Allahu akbar ala ma hadana, haka yake yin kabarbari. da wancan wanda suka zo cikin nasi kan mutun ya ga cewa ya saba abubuwa ne wanda akwai wusa a ciki kabara aka ambata ta nasin ba ana nihin kayyadewa ba qala fil mudawwana cikin mudawwana yake cewa idza kharaja al imamu qada daga liman ya huto su yanke kabara suhununu cikin tawilin shi yake cewa idza kabbara li salati idan yayi kabara ga sallah wani lokaci yace idan liman ya fara huduba kawu su kyale malik yake cewa Allah mashi rahama yukabbirun nasu idza kabbara al imamu ala al minbari kuma liman in yana cikin kabara yana cikin huduba a minbari ai muna ji yana kabara to in yazo wajen yi malik yace shi ma sai su yi kabara mugira yake cewa yi musu kuna idza kabbara su rihe bakin su in yana kabara a ciki wajhul awwal na farko abinda safina ya rawaito daga maulan shi ibnu abbas yaji mutane suna kabara liman yana huduba sai ibnu abbas ce malahum kabbaru akbar al imam me yasa suke yin kabara liman suka ji yana kabara qultu la sai nace a sai ce majaninun nas mutane ne mahaukatatu shi yana yin huduba su suna yin kabara sai zuffanta zai ce mahaukata ne ba san ba me suke yi na 12 ne muke musu karanta ko sai babe na 13 babe na 13 al imam al bukhari rahimahullah ta'ala yake cewa babu salati ila al harbati yawm al eid baban dake bayanin sallah a gaban wata al adda ranar eid al imam al bukhari yake cewa haddathana muhammad ibn bashar qala haddathana abdul wahhab حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحرب يا كسنتي انا كفا مشي الادا قدامه غبن شي يوم الفطر ران الصلاه عزمي والنهر دنا للي ثم يصلي سنن سي يي صلاه نان ده الامام البخاري رحمه الله تعالى عليه يكي تيا باب الصلاه الى الحرب كسم كشمي هني يا قارا تي يوم العيد اكو وند باب يوم العيد ان نسخه شي باب الصلاه الى harabati akwai yawmul eid to akwai nuskar da babu yawmul eid sai wace a cikin ruwaya kushmi hani ne aka kara cewa yawmul eid ya gabata wannan hadisin ba tare da ziyada ba cikin abwabu sitr hadisin wannan ma'ana ya gabata kawai dai anan kenan mu san cewa abin da yake so ya tabbatar mana al-imamu al-bukhari shine cewa sa sutura da ake yi har ma sallar eid ana sanya mata sutura ba sallar farilla ba kada yake banta ko kuma salloli khalsalawatul khams Abdul Wahhab da aka ambata cikin wannan hadisin shine Abdul Wahhab ibn Abdul Majid al-Saqafi rahimahullahu ta'ala sai babe na 14 babe na 14 al-Imam al-Bukhari ke cewa babu hamlul anazati aw al-haraba baban dake bayanin daukan el sanda karama ko kuma adda bayane dai al-imamu gaban liman yawmal eid ranar eid qala yake cewa al-imamu rahimahullahu ta'ala hadisi na 973 kenan haddathana ibrahim ibn al-munzir haddathana al-walid qala haddathana abu amri qala akhbarani nafi an ibn umar qala yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya ga du'ir al-musalla yana yin sammako zuwa ga gurin sallah al-musalla gurin sallah eid yace wala ana zata bayyana yadehi yace yal karamar sanda tana gaban shi tuhumal watun sabu sai a dauke ta a kafa ta bil musalla a gurin sallah bayyana yadehi a gaban shi fa yusalli ilaiha sai annabi yayi sallah wajenta yana fuskantar ta tana gaban shi nan gurin al-imam ibn al-mulakin al-hafi yake cewa wa hamlul ahir harbati wal anaza bayyana yadehi li yakunu sutratan fi salati sallallahu alaihi wasallam idza kana al-musalla fi sahara yace nan gurin da ya dauki alƙaramar sanda da alƙaramar adda da yake tahiya dan a kafa ta a gaban shi dan saboda gurin sallar a cikin sahara ne yace wala mai kun fi hamilul bunyan ma yasturu bihi babu gine-ginen da zai zama mai sutura na daga cikin sunnar annabi ko alaihi salatu wassalam idan zai yi sallah ya suturatul imam ya kasance mutun ya sanya sutura didde ne mai sallah shi daya ne ko kuma liman ne amma sallar shi da yake yi a Mina zuwa ga wajen da ba wajen katanga ba a cikin hadisin ibn Abbas za a dauka cewa zan mu fahimci cewa sutura ba sharadi bace ba farilla bace cikin sallah shi yasa aka hikaito kuma a wani gurin a cikin Mina annabi yayi sallah ba tare da wannan kin ba sutura ba wa kana nadiran minhu didda abun shine nadiri shine sai katari ne yake sallah a sahara ba tare da ya sa kawai shi yana da cikin abinda malaman hadisi ke cewa inna ma fa'alahu li bayan al-jawaz, yana nu aikatawa ne dan nuna cewa ya halitta ayi sallar ba tare da sutura ba, duk da sawa shi yayi shine sunnar amaiki alayhi salatu wassalam. Wallazi wazaba alayhi tulu umruhu as-salati ila sutura, abinda annabiyan nace akan shi cikin rayuwar shi, tsawon rayuwar shi shine yin sallah zuwa ga sutura. Wannan kuma ya gabata cikin babukan sutura wanda sun gabata, ita ma al'ana za ya gabata bayanin ta a cikin kitabu tahara. Nan gurin al-Imam Ibn Hajar yake cewa aurada fihi hadisi Ibn Umar al-Mazkur min wajhin akhar, hadisin Abdullah ibn Umar ne ya kawo ta wata huskar daban. Yace wa ka'annahu afrada lahu tarjama, kamar ya kebance mishi tarjama ne dan yin mana nunin cewa hukuncin ya sha bambam. Li anna al-ula tabayyana anna sutratul musalli la yustara fiha an antawara tawara jasadahu, shari sutran mai sallah ba a shar'anta ba cewa sai tarihi ga jikin shi. وثانيه تبيي تثبت مشروعيه المشي بين يدي الامام بالا من الصلاه, yana halitta a sanya cewa abinda za a yi sutura a gaban liman shine wani abu ne na makami, wannan ba zai ci karo da abinda ya wuce ba cewa an hana daukan makami ranar Idi, dan saboda wannan wancan hanin saboda gudun cutarwa ne, wannan ku an dauke ta ne an sa gaban liman dan saboda sutura. Kayan kaga mu fahimta babu cin karo da juna da wancan mun wuce can baya cewa an hana daukan makami ranar Idi, to kuma ba mu kawo akan ba cewa da hai mu tambaya mu ce ya akai kuma annabi ya doki adda ake sata a gaban shi kuma ranar Idin ne, ko kuma da sanda ake sata ranar Idin ne. Yace nan gurin da ya nuna maka cewa wannan hanin da aka yi illa shi shine saboda gudun cutarwa, hukunci dama idan aka samu illa shi ya hutar da mutane game da yin istinbadi a cikin shi. Nan gurin babe na baya mun ga Bukhari cewa yi babe na 13 yau gashi kusa ma babe na 13, babu salati ila al-arbati yawm al-eid, sai ce babu hamal al-anaza aw al-harbati bayna yaday al-imam yawm al-eid, kamar ya maimaita tarjuman amma ba maimaitawa bace, yana so ne ya kebance ta da hukunci, ya kebance abin da hukunci. Yana daga cikin guraren da al-imam al-Bukhari wasu suke da'awar cewa yana maimaita tarjuma, ya hudu tarjama yayi babun fi kaza kuma sai ya kawo wata daidai da ita ko shigenta ko makamanciyarta wadda babu bambanci a ganin ido, to malamai sun dauka tarjama kamar 10 wani abu ce Bukhari yamma haka nan ba da mantuwa yayi ta ba, wasu dauka suke cewa kawu Bukhari manta ce yayi cewa, wanda duka wannan tawilat ne ba ida inji malamai wanda su muhaqiqun, wanda yayi bayan yayi littafin mutun 1910 suka saura ya ba karantar da su bakin shi, ina za a yi maganar mantuwa? Babu maganar mantuwa. Wanda yayi ya aje shi hura iza a ce tanqihi da tahzibi malamai yadda suke yi, kai ko ba shi sina yanzu matakar ya san abin da yake, baka gihe shi ba da cewa yayi babe kan kaza, kuma a gaba ya koma ya ƙara maimaita shi a ce mancewa ne balle su Bukhari da magabata wanda tsayawa suke wajen ta ce muallafat insu sha shekaru masu yawa. Sai babe na nawa? Babe na 15. Mun yi na babe na 15 al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu khurujin nisa, baban da ke bayanin hutan mata wal huyyad ma sahaira ila al musalla zuwa ga gurin sallar Idi, gurin sallar Idi. Da sanadin shi al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa Ummu Atiya take cewa umirna, an umarce mu, an nukhruj al awatika, muhuddo da abun nan, muhuddo da ƴan mata, zawatul khudur ma abuta dakuna, ma abuta sitira ma'ana, mansubun alal kasra ne. Yace ban shi ba. Ah, sanadin ko eh dake sharhin da na dauka ya sha bambam da sauran sharhukan. Zawatul khudur ma abuta sutura, wanda suna cikin dakunan su, al-khudur ita ce abun nan darbuka. Wa an ayuba, daga ayuba hadisin haka ya kare kawai. Daga ayuba, daga hafsa kwatankwacin shi, binahawihi yani irin ruwaya ta ayuba daga muhammad, wazada sai ya kara ma'ana ayuba cikin hadisin hafsa ruwaya daga gare ta, yace ko kuma tace hafsa al-awatiq wa zawatil hudur shakkun minhu fi adaf shakku ne akai a cikin adafin wai bil wawu ne ko kuwa shakku ne shine yace ya kawo a cikin ruwaya shi kaga magabata malaman hadisi ko da karamin abu ko mun kankanta abu ba a barin shi ko shakku akai na adafi da wawun ko kuma aka sun haka ko ba da wawun bane sai malamai sun abin nan sun bayyana cewa an nukhrij al-awatiq zawatil hudur ko kuma an nukhrij al-awatiq wa zawatil hudur kenan kaga in aka ce an nukhrij al-awatiq zawatil hudur sai zamana abu dai ne al-awatiq in sune zawatil hudur sifar suci amma aka ce an nukhrij al-awatiq wa zawatil hudur sai zamana awatiq daban zawatil hudur daban sai ya ce wa yatazilna huyadal musalla amma masu haila sai su nisanci masallaci hadisin dai ya gabata kuma nan bukhari ya maimaita tarjuma wannan duk da an yi bayanin can baya amma ba an yi abun bane dan saboda bayanin wannan cewa hutan mata a ranar idi an kawo shi an yi istishari da shi kan wani abu daban kuma dan muhimmancin mas'alar sai ya kebance mata babe nata mai zaman kanta نعم الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى كتوى وقد صرح في حديث أم عضية الآتي بإلة الحكم يا بينا كلا لتكين حديث أم عضية وان دزيزو دا منين إلا حكمت مية يسا أكتي سهالر تاكين شيني سهالة الخيري دا الدعاء المسلمي لكم كونر البركة والنموني دا صاليكينشي أم عضية تابا دا فتوى بايان النبي صلى الله عليه وسلم دا مدى سوسي babu wani daga cikin sahabbai kuma wanda ya saba mata kan cewa mata masu haila da ƴan mata za su halarci idi da yace sai nisanci masa gurin sallah yace fala yaqtalidna bil musalliyat khawfat tanjis wal ikhlal bi taswiyatis sufuf kasa cakuda da wanda suke masu tsarki su shiga cikin sahu dan saboda bata guri da kuma wanda suke suna cikin tsarki su kusance su yace wa isbatun nunu tabbatar da nunu akan lugga akalunul baragi su wannan yace wal man'u minal musallamat man'u tanzihin hana su da aka yi cewa su tahi gurin sallar kasu kusance shi hanawa ce ta abin nan ta tsabta cewa ba ta haramci ba idza laukana masjidal lahurrima da a ce masallaci ne da haramun ma ne za a ce dan an hana ta shiga da zama wasu hibabu khurujuhun mutlaqan abinda yasa ake so su huta kawai mutlaq ne inna ma kana zalika zamanu haysu kana al-amru min fasadihunna lokacin da aka ce su huta kawai a sake ba a ce ba in an yi tsoron fitina ka su huta yace dan saboda lokacin su babu wata fitinar da za a yi tsoro lokaci ne amintacce yace na'am istahabu dhuhurul ajazis qusdallani yace haka ne ana son sahihi gwajab su halarta wa ghairu zawatil hay'at da wanda ma ba su da sifa mai kyau bi izni azwajihinna da iznin mazajen su wa alaihi amul hadisul bab wannan wani abu ne wanda bai yadda dabit ace amma mata su ta idi amma banda da wata da kyau sai ya zama na wasu bincike inda ba liman ba sai liman zai shiga bincike kuma ai sai kasance shi wanda yace wannan ba ta da kyau karta shi sai wani shi kuma yace a lokacin tana da kyau ta tai shine al-imam ibn al-arabi a cikin ahkamul qur'ani yake cewa wa likulli saqidatin laqida kawa a hana shi al-khairi abinda wani ya rena zai yadda wani shi zai tsinta yace wayan tazifna bil ma'i min ghairi tadbibin wala zina yace amma su yi tsaftace jikin su da ruwa ba tare da sa tarare ba tare da sa qawa ba izi yukrahu lahunna zalik da an karhanta musu haka zuwa ga abinnan zuwa ga idi in zasu yi masallaci sanin mu ne cewa kasu sa tarare yace amma zawatil hay'at wal jamal fa yukrahu lahunna al-hudur amma masu sifa mai kyau masu kyau wannan an karhanta musu zuwa masallaci wali sallina al-eid fi buyutihunna si sallar idin sa a cikin gidajen su David ne yanda yana da wahala sa doka nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara.